Sati biyu da ya wuce a babban kotun jihar Kano karkashin shugabancin Honorable Justice Usman Abba ta dakatar da gwamnatin Kano da kuma kamfanin wuta na TCN daga ruguje gidajen mutane da suke unguwannin Ja'in, Gaida, Rimin Gata, Rimin Zakara da sauransu sai ta gama duba wani roƙon mu na biyu da shugaban kotu. Wannan roƙo namu na biyu kuma ta tsawaita wannan hukunci nata na jaddada wannan hani ga gwamnati da wannan kamfani daga ruguje har sai an gama wannan shari'a da take gaban wannan kotu. A wannan shine sabon hukuncin kotu da muka samu.